Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alpha Radio, za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fagi.
Saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2022, filin namu na nishadi ne.
Haka yake masu saurare, muna tafi da ƙarin bayani.
Cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato bakon mawaki filin nishadin mu daga Kano.
Sannan za mu ziyarci filin mu na Kwalama, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurari, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana.
To yau bakoncin wa muka samu?
To na farko dai sunana Asar, da farko dai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Abdullahi Alfa Yusuf, wanda aka fi sani da AAY, kuma ina zaune ne a unguwar Dorayi layin yan kifi. Na yi makaranta na primary school a nan KSP staff school, na yi secondary a AKCC a nan Kano.
To daga nan ba dora karatu ba?
Ya na yi wannan, na yi CAS CAS Kano. To kuma dai Allah da ikonsa dai ba samu dai nasara ba, amma dai ina tsarin wannan shekarar insha Allah zan dora, zan yi jami'in sannan zan ci gaba.
To a kana wata sana'a ne?
Eh, ina dinki.
To me ji hankalinka harkar tsanduma a harkar ta watsa?
Ran labari ne mai tsayi.
A ba mu musha.
To gaskiya dai asalin dai abin da ya ji hankali na fara waka, gaskiya tun ina dan karami haka, sometimes irin a wajen maulidi haka sha'irai sukan zo su yi kasidu, irin su zo su yi performing haka a wajen maulidi. So ni abun yana mutukan burge ni tun ina yaro, sai na fara irin waƙoƙi irin na kasida, dan da ba waƙar hip hop ma nake ba.
Oh, to waƙar hip hop ma kake?
Eh.
To bayan sha'irai sun ji hankalinka, to a yaushe aka fara waƙa?
Ito gaskiya na fara waka ina tunanin 2014. Na fara waka, na fara rera waka a studio, fara shiga studio. Amma tun kafin nan ma hasali na kan dan rubuta haka dan aji.
To da wace aka fara?
Ito na fara waka ta da wata waka mai suna we are going to be the best insha Allah. Da turanci ce?
To ya take?
Yato karwa kan ya an dadi.
To banda ita sai wace kai?
Na yi waƙoƙi da dama, irin su na tsanin soyayya, yar Kano, impossible, next level.
To a rera mana ɗaya daga ciki. Na tsanin soyayya, a rera mana ita, me yasa ka yi ta? Budurwa ta wahalar da kai
ne. Labari ne dai. Farko dai bara da rera miki waƙan kici. Muna zaman zaman mu ni da wannan yarinya, ni dai ta manyi zurfi a cikin soyayya ta tashi ta ce ita wai sai ta tafi zariya udar baki na sai na ce ita dai lafiya sai ta ce da ni wai za ta je ta gaida su iya ni kuma mai zan banda na ce mata da lafiya ashe ashe za ta ci amana na da nai saki wani ya mai gurbi na na sani soyayya irin wannan backup ne da haka har dai karshe wagan irin ta ci amana na ne irin mun yi waya da ita a wakan nake nuna da muke waya da ita so shine take ce mun ai gaskiya ita wannan lokacin ba ta jin dadi in kyale ta so sai muka rabu da ita aka ta manta ta kashe wayanta so manta nan da tai sai kuma ne ba ta kashe ba sai naji suna magana kuma da win again yana tambaye ta wannan waye zai irin ya dame mu haka so shine take ce wannan wani ai wani ex boyfriend din ta ne ma ai irin ni kawai tsohon saurayin ta ne ma da haka so shine kawai na yadda wayar irin a wakan nake nuna haka na yadda wayar na fashi da kuka ban san lokacin da na fashi da kuka ba sai karo sai dade shigo na tsanin soyayya haka wakan yake
to shi wannan labari ne ko kirkirar gaskiya ne ko kirkirar labari ne
eh to gaskiya dai za a ce kamar dai labarin gaske ne amma dai sai na dan dora wani nawa
abu labari akan ka ne ko akan wani naka
gaskiya dai labarin ba akai na yake ba akan wani nawa ne
to mafi yawa mawaka sukan fuskanci kalubale kafin su fara waka walau daga wajen iyaye ko abokai shin ya labarin ka yake
ya kalubale to alhamdulillah amma ko ne ma dai gaskiya duk wanda kika ambata din nan dai gaskiya ko ne I'm going through an shiga gaskiya ne
da ka fara ya me iyaye suka ce
eh to gaskiya ni da farko ba su amshi abun ba sai da su ga irin na har na fara shiga har abin ya kai ni ga shiga studio na suka ji waƙoƙi na suka ce ah haka wannan yaro yake da basira a to gaskiya kamata mu kyale shi shine suka kyale ni amma da gaskiya ba su nuna goyon bayan su akan abin ba hasali da hana ni suke amma yanzu gaskiya mun daidaita da su dama ya ba a rasa kalubale wajen abokanai wajen wasu zaki ji wannan kamar irin sai kamar cewa irin dan kuna tare ko kana masa wani kallo na wani wannan kai kana wannan level din shi yana wannan kana masa kallo sai shi kuma yazo kaga yana maka dai yana ma wasu abubuwa dai wanda dai bai dace ba dai duk gashi nan dai duk zaki ta gani irin waɗannan abubuwan gaskiya an shafa ma da irin waɗannan
to amma waka waye jigon ka waye yake baka sha'awa da idan ka kalle shi kana so ka zama shi kamar shi ko ka fi shi
eh to anan arewaci ko kuma dai duniya baki daya
eh arewacin mu fara da arewacin sannan mu je duniya baki daya
to gaskiya anan arewaci
musamman a fage na hip hop tunda
a fage na hip hop gaskiya dai na tunanin wannan ne dai indai akwai wanda yake burge ni ma dai dan ba zai wuce anyan biliyo ba
biliyo me yasa kace biliyo yana burge
ka eh so gaskiya biliyo sakamakon irin yanayin yace yake tafi da ainihin waƙoƙinsa zaki ji yana da ainihin kishin yana da kishin mummunan arewa yana da kishin sosai shine reason da yasa ni kuma gaskiya indai mawaki aka ce yana kishi yana da kishin hanin inda yake gaskiya yana mutukar burge ni
to ana waje kuma fa ko na ɗan kudancin ƙasar na
eh to ana wajen gaskiya dai Michael Jackson wargari Michael Jackson
to ana Nigeria ko fa
a Nigeria to gaskiya ba zai wuce whiskey ba
whiskey
eh whiskey
to ka rera mana na tsanin soyayya banda ita a rera mana wata
eh to akwai yar Kano ita ma
ya take
to sai a rayuwa da a ce babu ke ya zane yi shakuwa ni da ke mini na tashi da safi you are the first thing that comes to my mind we thinking na gefe it's the first thing I see before Galladay into darkness. And when you came to me, then you became a brightness. If I ever do you wrong, I'm seeking for forgiveness.
And go
searching. I got near before you to show some lightness. Then it is a chorus. She go, Ericano. And I sing, Ki Ericano. Zang Aure, Ki Ericano. Mazawana, I got in canoe. Say, Irin Busa, she go, and then Irin, Agadi, Wakaniki.
What is it about Kadam Yerka? Our weekend
car? Hey, to get here, go to trap, Denny. And not, and tap, but not sometimes, and tap, singing sometimes, tap, rap. Aga. Duk nai akwai wata waka ne ita ce wa kandam ya ta impossible
impossible ita kuma me labarin ta ka ba a daira bana ita
eh to gaskiya labarin ba kan dalilin da yasa ne wakan akwai wani lokaci irin ana competition muna competition unguwa haka
na waka
eh so sai aka gayyace ni ya zama na Daniya ciki so shine kafin ma shi kafin runner competition din shine shiga studio I should just tell you, she needs to know what I'm talking about. So today, I'm competition number. Like, she might be watching computer. My competition number. She come with the gabaya. What can get an agari? How come it's any? Say, no, don't get it. Anang, achang, achang.
You say, what can get a competition number?
Well, like, the kids are. I will buy that. You are.
They are taking. Impossible.
To rap CD. Next year, the Farku. It was going to make impossible, so impossible. If you look at me, you will see I'm very portable. Plus, available, money, uncountable. We started from the bottom, they don't know we are expendable. I'm done, that's why I'm well known. For a lot of people call me celebrity because I'm not speaking vernacular. Yes, I'm a hustler. Plus, legendary, never stopping until I find myself in the cemetery. I'm the physical, they are the temporary. They can talk about Nugara, America, Takema, Hari, Anatara, everybody. Mumiki, Chimukushi, Sanamuni, Makari, Yodokubi, Ibotarana, Sidi, Labari, Genia. Come on, what you see near the moon to seek it, Anna to Genia. Now, I don't forget. The good they did, Gash, then, yeah, they are.
You can imagine
the habit of a chest. Can work, I can some competition. They say that we work on the name of my other G hacker.
To wonder when I ever know to hip hop. Me sa kuma hip hop idan ku kuna rangaji ana haka da hali kuma ana kaman yaki
abin ne ana ci ga mutum ya dan shiga jazawa haka
jazawa ta waka to bare na muna wata hip hop din banda wannan impossible
akwai wata wacce ne na tunanin salewa
duk wacce ta zuwa kanka yanzu
to akwai wata kaji sunanta suna da yawa gogin da ne kaji ta kaji ta kaji ta ta dan kwanta muni
to kafin ta dawo wani irin alfahari aka samu a harkar ta waka
to gaskiya har yanzu dai ainihin fama muke har yanzu tukun da dai ba me kai ga wannan ba amma dai yanayin yadda masoya da kuma abokanai na arziki da ɗan uwa dangi suke appreciating abun namu gaskiya wannan abun yana mun dadi sosai kuma in naje irin shi haka yanayin yace masoya na zaki ga suna irin kin gani da yayi audience zaki suna jin abin da ake yawa so abun yana burge ni sosai yana mun dadi ni dama kawai abun da yake mutukar burge ni ma kenan ni ko ban wani samu wannan ba kawai ni naga wannan kawai ni an biya ni kawai
an biya ta daga sana'a
yi wallahi
eh amma kuma za a so ai a dauka a bakar ko
gaskiya haka ne chamana chamana jai for this one ya don't gano muna zaman mu ne da wannan yarinya ni dai ta mun yi zurfi a cikin soyayya da tashi da sai ta wai sai ta ka fuzariya wutar baki na sai na ce ita dai lafiya sai ta ce da ni wai za ta je ta gaida su iya ni ko me zan ban da na ce mata da lafiya ashe ya ci ti amana na da nei suke wani ya mai gurbi na san soyayya wallahi na san soyayya na san soyayya wallahi na san soyayya the reason I said that I ain't had to be before you know you. Say no part is this to be. And I go find traditional medicine. I don't repeat.
tazo da jika na dan sha tun kadan bayan isha sai na kirawo wayanta da ce da ni ita kwanta sai dai ni kira gobe dan yanzu tana so ta huta sai ce to shikenan.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga baraka ta dawo da ci gaban tattaunawar.
Shin ka taba tsantan kanka misali ta je wani performance ko wani biki ai wani abu da zaka shiga wani task ko damuwa ko matsuwa haka?
Ai gaskiya akwai. Akwai wani lokaci da naje ni Abacha Youth Center. So naje zan yi performance a wajen. Wala ne shine farkon performance ina ma da naje wajen. To irin yanda nake ayyana abin a zuciyata ina fitowa gaban jama'a kuma sai naga abin ba haka bane, naga jama'a sun mun kwarjini mutane da yawa, to sai naji gwiwa na ya sari. To kawai ba sai aka bani microphone sai na kasa magana na sunke da kai na ga jama'a ana kallo na ni kuma nayi shiru. Sai MC din ne ya karba ya ce ai ku san wane da wane ne dai aka dai dan babbasar sannan aka zo aka ci gaba da al'amura. To ina tunanin wannan shi
aka dawo aka baka microphone din ka iya magana ko ka wannan dai
ba kai san no ai wannan ai kawai an kuna mu gane irin yanayin yanda zan introducing kaina to mutane so shine ya bani matsala na kasa saboda sakamakon mutane sun mun kwarjini. To wallahi tallahi shine.
To baya ga nan shin an taba kwatanta irin haka?
Akwai wanda aka ga wanda samu amma shi complain ake mun cewa bana magana da karfi. In yi magana da karfi so shi zai kuma a lokacin da duk dai farko-farkon fara wannan din ne ma farko-farkon fara performance na. So a lokacin shi ma gaskiya dai na dan ji irin a feel sha irin na ji wani wannan a lokacin na shiga wani yanayi kawai mutane gaskiya lokacin mun saba da jama'a bali sosai
yanzu fa amma yanzu duk wannan
ah yanzu alhamdulillah yanzu.
To menene hangen ka ko fatan ka harka ta waka?
Eh to hangena shine na daukaka ya zama na cewa idan na aika sako duk inda nake so yaje shine hangena kuma sannan ina so na ringa waƙoƙi irin na waɗanda suka shafi munan arewa da kuma irin addinin mu haka shine hangena duk inda na aika sako na yaje kawai shine babban burina.
Kana da burin ka yi waka da ƴan kudu in kana da shi kuma da wani mawakin misali?
Ina da buri gaskiya ina da buri ga su nan kamar irin su Davido su Whiskey din su Techno duk ga su nan da kuma masu tasowa na yanzu su Rema wannan su Joe Boy su duk ga su nan suna da yawa dai.
Shin kana ganin a nan arewacin Najeriya ana bawa mawaka dama da su dace?
Gaskiya dai kudu dai sun fi mu ci gaba magana tsakani da Allah in dai batun waka ne gaskiya kudu sun fi mu ci gaba sakamakon su can suna da sponsors za ki ga akwai wanda za ki ga suna ɗaukan nauyin ainihin wannan ɗin nasu na waka gaba ɗaya akwai wanda za ki ga suna ɗaukan nauyi kuma nan kowa za ki ga yana janyin jikinsa sakamakon mutum yana tsoron kai ya faɗi ko kuma mutum yana tsoron zagi ko wani duka dai ga su nan da wani da wani abubuwa dai.
To mawaƙan mu da suka ci gaba ƴan arewa shin sukan tallafa muku ƙananan?
Gaskiya dai ɗaiɗaiku a cikin su gaskiya ba kowa ba ɗaiɗaiku dan akwai ba su taimako ba gaskiya amma ɗaiɗaiku kin san munan wani hali ne yake me zan ce ma ne yake damun mu Allah dai ya yi mana dai kawai amma akwai masu kirki akwai masu kirki sosai
in kuka je gare su ba sa ba ku dama ku gana da su ne ko ku kaka manajojin su ne ko ku su ne ko ku daukaka ce take yi wa su
kin san in aka ce mutum dai ya yi blue sosai a hankali duk irin waɗannan abubuwan dai da za ki rasa shi da irin yanayin gade shi na abubuwan
kafgaya mana matsalar da kuke fuskanta.
Zaki ga to gade ba dai hulakanci za a ce ba menene ba dai zaki gani so sai ki ga mutum ma misali kana miyar zaka je wajen wannan sai ka kai kaje ma gashi ga abin da zai faru gashi
kun ka taba gwadawa kai misali akan ku ko wani zaka ya taba gwadawa yaje wajen wani dan arewa da ya fice kuma bai taimaka masa ba ko bai masa kallami mai dadi ba?
eh akwai wani nawa amma ni dai ban ta uzuwa ba sakamakon gaskiya ban cika irin shige-shige ma haka da wani waye eh gaskiya akwai wani nawa gaskiya amma dai ba lal sai na faɗi
ba za ka faɗi sunan mawakin ba kawai abin da ya faru za ka gaya
yawa ya je ne turezi sai aka dan samu irin gaskiya ga ya ta zuwa ya ji ya dawo ya ji ya dawo ya ta ji dawo
yana ganin mawakin idan ya ji
a'a ana ta irin kamar just gashi ba zan ce ana jirga shi yawa ana bulaganta shi dai sai yake ba na rai yake sai masa ni ne wani wallahi ba zan iya ba gaskiya shi yasa wallahi
to me burinka ina kake so ka ga nan kan dan kankan lokaci sannan kuma ina kake so in ka ji waƙoƙinka
ina so in ji waƙoƙina ba iya arewa ba ba iya Najeriya ba duniya baki daya ba iya Afrika ba ina son ji waƙoƙina a duniya duk inda na aika sako na yaji shine babban burina inda na aika sako yaji
to arera mana wata waƙar kuma banda waccan da aka yi mana
akwai wata wacce ne kwanan nan ta amma mun ban karɓo su daga studio ban karɓo ta ba akwai waƙoƙi da yawa suna na ƙasa a studio ma wanda na rera ba a fitar da su ba tana ɗaya daga ciki
ya take
family sai a gari waƙoƙi suna da yawa ne suna da yawa ne sai
wanda ya zo kanka kawai ka rera
ta Nigeria wata ƙasa ce a duniya wacce ta yi fice wajen yawan ƙabilu kamar wasu biya da muna zaune lafiya bayan samun yancin kai mun haɗa kai kamar tsintsiya amma yanzu mun zama kamar dabbobi ko ina hayaniya muna cikin wani hali 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 sai irin ayi wayo 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 irin yani bad government poverty su police brutality sannan ga banditry ga ba security irin sai ke ji back of a Niger ba visa unity babu 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 haka za mu je mi karatun mu a wagan nake nuna aiki ya gagare mu mu koma gidajen mu mu ci gaba da bugabugar mu in tallafi an gwamnati ta ji kan mu tallafi ta ba mu bai isowa gare mu mun koma ƙauyukan mu ana ta karkashe mu an hana mu noma an kwace shanun mu muna cikin wani hali haka karshe sai wannan nake cewa sata ta yi yawa shaye-shaye ya yi yawa a Niger kwace ya yi yawa kidnapping ya yi yawa rifin ya yi yawa corruption ya yi yawa wa ina shugabanninmu waɗanda suka yi mana alkawari za su share kukanmu kafin a yi zaɓe sun roƙa mun ba su ƙuri'unmu but after election they run away sun go da sun bar mu shin laifi ne da muka zaɓe ku laifi ne da muka bi ku laifi ne da muka yi ku ai akwai zaɓe na gaba kanmu ba zai kulle ba za mu fito kwanmu da kwarkwatar
mu don mu gyara gaba
a kan Najeriya ne wagar
to me za a ce masoya a ƙarshe
masoya ina miƙo gaisuwa ta kuma ana tare ina jin daɗi game da yadda irin kuke nuna mun ƙauna da kuma sauran abubuwa na godiya ina matuƙar godiya ana tare ana mugun tare
so al'adar shirin nan muka yi wa mawaƙi ta tsiye mu ce ya mana baiti ko ya mana amshi ya rera wa VOA Hausa ya rera mata baiti ko amshi
VOA
Hausa amma ba wadda da bane ta tsiye ne aukan shakayi an kuma ka rera duk wanda ka zaba da ɗaya ne wasu mawaƙan suna shan kayi wasu kuma suna cewa a ba za su yadda su sha kayi ba shin za ka sha kayi ko ku za a rera
BOA Hausa in tasha ce ta al'umma maza da mata ku mu zo gaba daya zuwa biyoye Hausa za mu samu dukkanin wasu labarai da muke bukata biyoye Hausa ta shace da kowa yake so yake marari
wato ne ba za ka sha kayi ba
wannan freestyle ne zosa freestyle ba
freestyle da waye uke so to madalla muna godiya
kamar ba ku sanni ba ni ne yaran Kano baby ba ku sanni ba to ni ne yaran Kano in ke ba ku sanni ba kira ni da yaran Kano ko da ba ku sanni ba kawai ku ce mini yaran Kano yaran Kano tabbas ni ne yaran Kano yaran Kano kwarai ni ne yaran Kano yaran Kano hakika ni ne yaran Kano yaran Kano correct
need some people hot fish so could be this when they flow you say back to the fullest they back to the car got me one time need my new car never stop knocking them down till they open the door yo not be talk me chest like a king con got so many punchlines like a guinea con from Niger area up to Hong Kong inshallah ko ina da ko ina we gon come to hand your kini zamu rushe kini kar ku kini one day akwana a kini tabbas yaro sai ya zama ango chiku kike male wata like tango they tell me take mutta dala sai zango ko ina ba so jina ka take ta banko like for the t-shirt for a musician the only thing is got money sufficient
yanzu kuma ga wakiliyar mu daga Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana filin kwallamar mu
wayo Allah duwo
tare da malama Aisha Muhammad Marafa a cikin wannan zauri namu malama Aisha barka da zuwa
barka ka dai assalamu alaikum masu saurare
malama Aisha yau me muke da shi ne a cikin zauren
war gida yau za mu koyi yanda ake hikima wato da wasu suke kiranta da tsatsafa wari da irin abin da yake kiran wannan tuya abinda uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shine flawa sai sukari sai ɗan gishiri sai ruwa uwar gida zaki zo ki hada flawa ki da gishiri da ruwan ki kwaba kwabin uwar gida ana so yayi ruwa ruwa bayan yayi ruwa ruwa uwar gida shi ba mai kauri sosai ba kuma shi ba ruwa ba ruwa ba daidai da daidai uwar gida zaki zo ki samu tsinken ki na yin hikima uwar gida idan a lokacin ne zaki fara amfani da wannan tsinke sai kin hura shi zaki sa shi a cikin mai ki sa wutan kadan man yana dan gasa shi sosai ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki kamar awa biyu ko daya sai ki dan bar shi ya huru sosai uwar gida to daga nan sai ki ta amfani da tsinken ki uwar gida in kin sa mai yayi zafi uwar gida zaki saka wannan man ki bar shi a ciki shi ma yayi zafi sai ki riga dauko shi kina dangwalo wannan kwabi uwar gida zaki lura idan kika sa wannan tsinke na ki kake bari ya shiga ciki sosai zaki bar shi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya yayi rabi da rabi sai ki tsomo shi ki mido shi cikin mai sai ki saki kina dan sassaka shi haka zaki ga ya dan liki in ya dan liki miki sai ki dan sassaka shi haka zaki ga ya sauka sai ki ara dangulo wa uwar gida haka haka har ki gama tuyan ki zaki riga barin tsinken yana dan yin zafi sannan sai ki dangulo uwar gida wannan tuya ana yin ta ma'amare ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi ko a yi wa oga ya je office da shi ko a nan gida a sha shayi da shi
masu sauraro abinda ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatar da shirin Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Jimmy Lazarus Gresham ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ne ke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.